إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan anguwa ta Aldan Tsoho a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin komandan domin tunatar da junanmu abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci. A yau muna 13 ga watan Jumada Thani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 3 ga watan Shabi miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2015. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan anguwa. Abinda zamu karanta Allah Ubangiji ya samu faɗe shi dan shi kuma ya bamu ikon aikata wa'annan wa'ai bamu ikon aikata abinda muke faɗa. Wa'anda suke tsaye akan wannan masallaci da kula da shi da bada sallah da jawo hankulan mutane, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu rayuwarsu albarka, haka da wa'anda suke zuwa ma domin su zamna su saurara da ma wanda bai samu dama ba, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu muzanki tarayya a cikin aiki na addinin musulunci. Abinda nake so mu tattauna akan shi shine abinda ya shafi haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ya yarda cewa shi musulmi ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu haƙƙoƙi akan shi. Wannan haƙƙoƙin malamai sun zana su haƙƙoƙi ne waɗanda suna da yawa, amma za mu yi bayani daga cikin su abin da ya sauƙaƙa. Abu na farko, haƙƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi akan kowane musulmi wanda ya amsa sunan musulunci shine soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A samu mutum yana ƙamnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji cewa a duk duniya ba ya da wani abu da yake ƙamna, a duk duniya ba ya da wani abu da yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin shi wanda aka fi sani da Sahih al-Bukhari daga Anas, da Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi annabi, yake ce mishi mata sa'a, yaushe ne Allah madaukakin sarki za ya tashi ranar tashin al-kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi maza a'adatta laha, manzo Allah yake ce mishi kai da kake tambaya yaushe ne za ta tashi ranar tashin alkiyama, menene ka tana dama wannan rane, yake cewa ma a'adattu laha min kasiri salatin wala sawm, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nake tambaya akan ranar tashin alkiyama ban ashe komai ba, yace ban ashe wata sallah mai yawa ba, kuma yace ban ashe wani azumi mai yawa ba, wala sadaqatin, yace kuma ni ban aje wata sadaka mai yawa ba, yake cewa walakin ni uhibbullaha wa rasula, yake cewa kawai abinda na aje ma ranar tashin alkiyama shine ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi ya ce mishi anta ma'a man ahbabta, manzon Allah yake ce mishi to idan an tashi ranar tashin alkiyama kana tare da wanda kake kamna, kana tare da wanda kake so shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana nuna mana cewa soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar ibada bace, soyayya ce wadda za ta iya kai ka matsayin da azuminka ba zai kai ka ba, soyayya ce wadda za ta iya kai ka matsayin da sallarka ba za ta kai ka ba, soyayya ce wadda za ta kai ka wani matsayi wanda duk wani aikin ka na alkhairi ko wani sadakarka ba zai kai ka ba ka samu wannan alkhairi. amma idan mutun yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaya tashe shi Allah madaukakin sarki zaya tashe shi a ranar tashin alkiyama gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan mutumin ya tambayi manzon Allah yake ce mishi to kana tare da wanda kake so a ranar tashin alkiyama to wannan yana mai tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya kasance yana kamnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko shakka babu yana kalkashin alkhairi wanda yake alkhairi ne mai girma bayan Allah suna samun daukaka ne suna samun matsayi ne a wajen Allah madaukakin sarki daidai gwalgwadon yadda suke son Allah da daidai gwalgwadon yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daidai gwalgwadon yanda suke yi ma Allah madaukakin sarki da mutum yana samun matsayi ne a wajen Allah ba saboda sallar shi ba ba saboda wani aikin shi na alkhairi ba kana samun matsayi ne a wajen Allah daidai soyayyarka da Allah kuma babu yadda za a mutum ya ce yana son Allah baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr al-Mazni da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa Abu Bakr da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ما فاق ابو بكر رضي الله عنه بكثره صلاه ولا صوم yake cewa Abu Bakar sayyidina Abu Bakar da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa abinda ya sa yahi mutane ba wai yahi mutane yawan sallah bane ba wai yahi mutane yawan wa'azi ne yawan azumi ne ba yake cewa walakin bi shay'in kana fi qalbihi abinda ya sa Abu Bakar ya samu matsayi wanda daga matsayin annabta idan kana neman matsayi daga ka kare da annabawa da manzannin Allah to wanda zai zo na farko shine Abu Bakar da Allah ta kara tabbata a gare shi Abu Bakr al-Mazni yake cewa wannan bawan Allah bai samu wannan matsayin ba ba wai saboda yayi kowa sallah ba yayi kowa azumi a saboda kawai akwai wani abu a cikin ran shi Ibn Ulayya rahimahullahu sai ya fassara mana menene abin da yake cikin ran shi yake cewa abinda yake cikin ranshi shine alhubbu lillahi wan nasihatu fi khalqihi babu abinda yake cikin zuciyar Abu Bakar da Allah ta kara tabbata a gare shi wanda ya samu matsayi akan wannan shine yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin nasiha ga mutane to wannan abubuwan guda biyu sune Abu Bakar da Allah ta kara tabbata a gare shi suka sa yafi kowanne dan adam matsayi bayan annabawa a wannan rayuwar ta duniya da kuma in an tashi ranar tashin alkiyama yake cewa ya kasance kawai yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai samu wannan matsayin ba kawai wai dan yana sallah ko dan yana azumi to duk mutumin da ya kasance yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi cewa wannan soyayyar da yake musu sun maye mishi gurbin dukkanin wani abu an dan rage mishi zaka ga cewa soyayyar da yake ma Allah da manzon Allah duka sun rage mishi sun dauke mishi nauyin dukkan wani abu da yake so zaka ga cewa idan mutun ya shiga damuwa babu inda zai rugawa sai wajen Allah idan mutun ya shiga damuwa babu inda zai rugawa sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa suka tacira a rayuwa aka rasa ya zai a samu maganin su to mutumin da yake da soyayya Allah da soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa baya komawa a wajen wani yana neman dauki yana neman mafita in ba wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka duk mutumin da ya kasance ba ya kamnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya jin soyayya da radadin soyayya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin Allah yayi mishi narko yayi mishi tanadin narko na azaba kuma Allah madaukakin sarki yace wannan mutumin wanda ba ya kamnan manzon Allah yana daga cikin fasikai a cikin suratu tauba Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah yake ce manzon Allah ka tara mutane ka gaya musu in dai ya kasance uwayenmu da diyanmu da ƴan uwanmu da matanmu da familinmu da kuɗi da muke tarawa da gidaje da muke tarawa in dai ya kasance waɗannan abubuwan sun fi soyuwa a gare mu mun fi son su fiye da yadda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce to fa tarabbasu mu jira wani naruko, mu jira wani naruko na bala'i da za ya same mu, inda mun kasance mun yi hihita wa'annan abubuwan akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, kuma Allah baya shiryar da mutanen da suka kasance fasikai ne. Shi yasa ashe kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasikanci ne. Haka mutum ya ji cewa bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana daga cikin kamar mutum ya sa takon sako ne da shi da Allah madaukakin sarki, kamar mutum ya shiga kohon wando ne guda da Allah madaukakin sarki. A sahal sahal nuturi wannan wani mutum ne wanda Ibn Rajab ya kawo maganar shi a cikin littafin shi Rasail Ibn Rajab. Yake cewa min alamati hubbillah, yana daga cikin alamomi da ake gane cewa mutum yana san Allah shine hubbul qur'an, a samu mutum yana san alqur'ani mai girma. Idan dai kana so ka gane mutumin da yake san Allah, to ka same shi yana san alqur'ani, ka same shi yana mu'amala da alqur'ani, yana karanta alqur'ani, ka same shi yana zuwa makaranta ana koya masa alqur'ani, ka samu cewa idan ya ga makarantan alqur'ani yana jin cewa wa'anga wa'ansu mutane ne na daban, yana kamnasu, yana haba-haba da su, yakan cewa yana daga cikin kuma alama ta san Allah madaukakin sarki da alama ta san alqur'ani shine hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, shine san manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Idan dai mutum yana san Allah, to yana daga cikin alamun san Allah a ga cewa kana san alqur'ani, yana daga cikin alamun san alqur'ani da san Allah madaukakin sarki a samu mutum yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wa alamatu hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunna, yace yana daga cikin alamun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum yana san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk hadisin da yazo koko duk magana duk wani aiki da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum yana san wannan abu. Yake cewa wa alamatu hubbus sunnati hubbul akhirah, yake cewa yana daga cikin alamu na cewa mutum yana son sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum yana son ranar tashin alkiyama. Yake cewa yana daga cikin kuma wa min alamati hubbil akhirah, yana daga cikin alamu na cewa mutum yana son ranar tashin alkiyama shine bughdud dunya, a samu mutum yana kin duniya. Yaya ne kin duniya? Kada a same ka gurin ka kai kawai ka tara abun duniya. Kada a samu mutum burin shi ina ka fito kasuwa, ina ka dawo daga wajen aiki, amma shi a rayuwar shi baya da wani lokaci da zai hidda domin ya hidimta ma addinin shi, ko ya hidimta ma lahirar shi, ko ya hidimta ma abin da za ya amfane shi duniya ya amfane shi a lahirar shi. Yake cewa to yana daga cikin abin da za ya sa a gane mutum yana son ranar tashin alkiyama shine a samu mutum yana tsantseni yana gudun duniya. Yake cewa wa alamatu bughdid dunya, alamomi na cewa mutum yana kin duniya, Allah ya akhuza minha illa zadan yablughu ila al-akhirah, yana daga cikin alamomi da za a gane cewa mutum yana son ranar tashin alkiyama shine mutum kada a same shi yana mu'amala da duniya sai abinda zai sa ya zamanto balaguro ne, abinda zai sa guziri ne mutum ya tsince shi a ranar tashin alkiyama. Yace wannan yana daga cikin alamomi da ake gane cewa wannan mutumin yana son ranar tashin alkiyama, a samu mutum bai himmanci da duniya ba, iya gurin shi a duniya menene za ya ɗauka a cikin ta ya tilla domin gobe ranar tashin alkiyama ya samu wannan. Al-Qadi Iyad a cikin littafin shi Ash-Shifa yake cewa wannan ayat da muka karanta, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, yake cewa wannan aya dalili ne babba mai nuna cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addini. Saboda me yasa a ƙarshen aya Allah ya ce idan dai mun fusan dukiya da mata da ƴaƴa da ƴan danginmu akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to fatarabbasu, kamar mun yi shelan yaƙi ne, kamar mun yi shelan shiga ƙahon wando ne ga Allah madaukakin sarki idan dai muka juya masu yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya. Haka Ibnu al-Imamu Sa'di a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa abun da ke nuna maka cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a zo da abu guda biyu. abu na farko a ce wannan abun Allah da manzon Allah sun hana amma kai baka kamna wannan abu a ce ga wani abu Allah da manzon Allah sun hana wannan abu amma kai a ranka da ma baka san wannan abu sai ka bi saboda dama baka san shi yace abu nabi shine a ce ga wani abu Allah da manzon Allah ba su san wannan abun kai kuma ranka yana san wannan abun sai ka bar abinda Allah da manzon Allah suke so ka dauki abinda ranka yake so to wannan mutumin shine ayat take magana akan shi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi inna Allaha la yahdi alqawmal fasiqin duk mutumin da za a ce ga wani abu wanda Allah da manzon Allah ba su san wannan abu shi kuma zuciyar shi tana san wannan abu sai ya bar abinda Allah da manzon Allah suke so ya dauki abinda zuciyar shi take so to wannan mutumin shine ya shiga kafa wando guda da Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayat Allah ya tabbatar mana da cewa wannan mutumin yana daga cikin mutane fasikai Anas ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yu'minu ahadukum manzon Allah yake cewa dan yanku ba zai taba cika cikakken mai imani ba hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina manzon Allah yake cewa dayan mu ba zai zamanto mai imani ba koda ko ya ce shi mai imani ne koda ko ya dauke tafziya ta masallaci koda ko ya karanta alqur'ani koda ko yayi sallah yayi dukkanin wani abu to idan dai babu soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattare da mutum manzon Allah yake cewa wannan mutumin ba zai yi imani ba manzon Allah yake cewa har sai na kasance ni na hisoyuwa a gare shi daga dan shi da baban shi daga dukkanin mutane Umar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai wannan magana sai Umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ni yanzu na fi son ka da dukkanin abin da yake duniya sai dai kaina kadai yake Umar yake ce manzon Allah yanzu tunda manzon Allah ya ce idan mutum bai san shi bai da imani sai Umar ya ce to ni yanzu ina son ka amma dai na fi son kaina da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi har kai Umar in dai baka hiso na akan ka ba to baka da imani daga nan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ahabba ilayya min nafsi Umar yace to wallahi yanzu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fi son ka da kaina fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al'ana ya Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Umar yanzu dai kai imani amma idan ka ji cewa akwai wani abu da baka iya hakura da shi akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun akwai sauran ima akwai rashin imani a tattare da mutum menene san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Umar ya yarda da shi shine da manzon Allah zai ce mishi ga wuta nan ka fada zai shiga ba tare da ya nemi shawaran kowa ba da wani abu zai zo ko dan shi ko matar shi ko gidan shi ko wani abu da ya fi so a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka rabu da wannan abun zai yi hakuri ya rabu da wannan to wannan shine ake ce masa kyakken so na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali zaka ga muna rayuwa da wasu mutane su suna ikrarin cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za a hawo mun bari ya ce wallahi ko manzon Allah ya hana sai mun yi saboda su suna ganin wannan abun da suke yi shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba soyayya bace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta sabawa ya samu falalan da sallah da azumi da zakka da dukkanin wani dangin alkhairi da ka sani ba zai saka samu wannan matsayin ba amma soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta sa cewa mutum ya samu wannan matsayin abu nabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haƙi akan mu shine mu yi da'a mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta'atuhu fi ma amara bihi wal intihau amma naha anhu wa zajara yana daga cikin haƙi na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi akan mutumin da ya amsa musulunci shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi mishi da'a a cikin abin da manzon Allah ya yi umarni abin nan kana son shi ba ka son shi ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba yayi daidai da gadan gidanku ko bai daidai da gadan gidanku ba, yayi daidai da abinda malaminka yake so ko bai daidai da abinda malaminka yake so ba, yayi daidai da abinda babanka yake so ko bai daidai ba, yayi daidai da abinda mamarka take so ko bai daidai ba. To wannan shine ake ce ma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wal intihau ammanaha anhu, kai matuƙa a wajen barin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a kan shi. Wannan abun ya kasance da shi kake rayuwa, wannan abun ya kasance yana ma daɗi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ce a bari zaka bar wannan abun, to a duk lokacin da za a ce ga wannan abu manzon Allah ya ce a bari baka bari ba, to baka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi ba. A duk lokacin da za a ce ga wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi baka yi, to wannan mutum wannan abu in dai yana daga cikin wajibi to baka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi ba. Ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma Allah ya gaya mana cewa mutum ba zai kasance yana da imani ba sai ya kasance yana biyayya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. A cikin suratul hashr Allah madaukakin sarki yake cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Allah yake cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to fakhuzuhu, ku riki wannan abin hannu bibi, kada ka diba wai ya ma malaminka dadi ko bai ma malaminka dadi ba, yayi daidai da gadan gidanku ko bai daidai da gadan gidanku ba, saboda shi addini ba gado bane, ba gadan gida bane a ce na tashi a gidanmu na ga ana wani abu dan haka ni ma dole sai nayi wannan abu, a shi addini al-wuqufu, ana tsayawa ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, haka kuma ana tsayawa ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani. Allah yake cewa fakhuzuhu, to ku riki wannan abu, wa ma nahakum anhu fantahu, Allah ce kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu to mu hanu akan wannan abu. Wannan idan mun yi wannan abubuwan guda biyu shine mun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi. Sai Allah ya ce wattaqullaha innallaha shadidul iqab, Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, Allah mai tsananin kamu ne. Idan ka dubi siyakan ayar Allah ya ce wa ma atakumur rasulu, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi, sai aka ce wa ma nahakum, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ku fantahu, to ku bari. Sai Allah yake cewa wattaqullaha innallaha shadidul iqab, sai Allah ce to kuma ku ji tsorona. Wannan yana nuna maka cewa idan ka taka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a taka, to kamar ka taka Allah ne. Da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce wattaquhu, ku ji tsoron shi, shi manzo Allah. Amma Allah bai ce haka nan ba, sai ya ce wattaqullaha, kai tsaye sai Allah ya juyo magana akan shi, dan a nuna ma cewa abubuwa ne wanda a tare suke tafiya. Babu yadda za a yi ka ɗauki ɗai ka watsa ɗai, babu yadda za a yi ka ce za ka bu Allah, za ka so Allah, kuma ba ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa inna Allah shadidul iqab, wannan yana nuna mana cewa akwai wani kamu da Allah ya ashe ga mutumin da ba zai bi ba abinda Allah, abinda manzon Allah ya umarce shi, kuma ba zai bi abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ba. A cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah yake cewa kadai fadar masu imani a duk lokacin da aka kira su zuwa ga Allah, ga manzon Allah, domin yayi musu hukunci a cikin wani al'amari da ya ciccira, an yaqulu sami'na wa ata'na, su ne sai su ce mun ji kuma mun yi da'a. Allah ce wa ulaika humul muflihuna, wa'annan su ne wa'anda za su rabauta a gobe ranar tashin alkiyama. Shi yasa duk mutumin da za a ce mishi ga abin da Allah ya ce wannan shi ne abin da Allah da manzo suka ce a cikin hukunci kaza, ya aje wannan ya ɗauki ra'ayin shi, ko ya ɗauki ra'ayin malamin shi, ko ya ɗauki ra'ayin gidansu, to wannan mutumin baya da imani. Wa ulaika humul muflihuna, kuma baya daga cikin mutanen da za su tsira idan an tashi ranar tashin alkiyama. A gaban ayar Allah yake cewa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizuna. Allah ce manzo, Allah ya ce duk mutumin da yabi Allah, yabi manzo Allah, ya kiyaye dokokin Allah, fa ulaika humul faizuna, wa annan sune wa anda za su tsira a ranar tashin alkiyama. Madarus sa'ada, menene mutum zai ya samu jin dadi na gobe ranar tashin alkiyama shine ka bi Allah, ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da shi. A aya Allah yake cewa kul atiullaha, kul atiullaha wa atiur rasul, ka ce da su ku yi ma Allah da'a, ku yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Fa in tawallau fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum. Allah ce idan kun juya baya akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, fa inna ma alaihi ma humila, shi an dora mushi wani aiki. Aikin menene aikin? Ya isar da sako. Wa alaikum ma humiltum, kuma kuna da wani aiki da aka dora muku. To idan kai wannan aikin ka tsira, idan baka yi wannan aikin ba, Allah madaukakin sarki ba zai tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ba, dan me yasa baka fada ba? Saboda shi ya fidda haƙi ya fada. Allah ce wa in tuti'u, in dai kun yi mushi da'a tahtadu. Allah ce za ku shiriyu. Wa ma 'alar rasulu illa al-balaghul mubin, wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Allah ce babu abun da yake akan manzo Allah shine ya bayyana wannan sakon da Allah madaukakin sarki ya turo shi da shi. Idan ya bayyana, to shi nashi aikin ya kare. Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiru. Dan haka duk mutumin da kashi yana iddia'in zai watsa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ba zai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wannan mutumin kada ya bata ma lokaci. Shi karan kanshi ba akan shari'a yake ba, balle kai ya dora ka akan shari'a. Duk wani tawili da za yi ya fara dawowa ya bi Allah ya bi manzo Allah tukwana, ya dawo kai ya kira ka akan wannan hanyar. Amma idan dai ka bi shi akan wannan hanyar wadda babu bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta, to wannan hanya ce wadda za ya dora ka, hanya ce ta halaka, hanya ce wadda babu billewa akan ta. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Nur, Allah yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun ali. Allah yake cewa to su kiyaye waɗanda suke sabawa akan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, yayi kusa wata fitina, yayi kusa wata annoba, yayi kusa wata jaraba ta same su. Aw yusibahum adhabun alim, koko wata azaba mai radadi ta same su. Shi yasa malamai suka ce idan kaga mutane sun shiga dimuwa, idan kaga mutane suna ta kokowa da rayuwa, to ka bibiya kaga waɗannan mutanen ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda Allah yayi alƙawarin idan dai ba abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, an tusibahum fitna, wata annoba za ta samu mutane a rayuwarsu ta duniya. Aw yusibahum adhabun alim, ko Allah ya yi musu shigo shigo ba zirhi, sai an tashi ranar tashin alkiyama, sai Allah ya gama su da narko na azaba. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Haka hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata cewa duk mutumin da bai bi manzon Allah ba, wannan mutumin babu tsira a tattare da shi. Haƙƙi na biyu kamar yadda muka zana shine mutum ya kasance yana da'a, yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira. Manzo Allah yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Manzo Allah yace dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yace a'a ni ba zan shiga ba. Sahabbai suka tambaye manzo Allah, to shin wai yanzu akwai wanda za a ce ga aljanna a zo a shiga, shi yace ba zai shiga ba? Manzo Allah yake cewa man ata'ani dakhala aljanna. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya mun da'a, to wannan mutumin ya shiga aljanna. Wa man asani, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya saba min da khalan nara, wannan mutumin ya shiga wuta. Manzo Allah bai ce sayadkhulun nar, ba zai shiga wuta, a sai aka zo da fi'ili wanda yake madi ne da khalan nar, hamma ya shiga wuta. To shi yasa biyayya ga da'a, ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine yake tabbatar ma da dan adam imanin shi. Duk mutumin da ya samu kanshi kuma a bisa wata tahiya wadda ba ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan mutumin baya da cikakken imani. Haka Abu Huraira ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yake cewa da uni ma taraktukum, manzon Allah yake cewa ku bar ni da abin da na dora ku akan shi. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya a nan, to manzon Allah yake cewa ku tsaya a nan, ka ku kara, ka ku rage. Manzo Allah yake cewa inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim. Manzo Allah yake cewa al'ummumin da suka gabace mu an halaka su ne saboda yawan tambayar su, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, da sabawa da suke yi ma annabawan su. Manzo Allah yake cewa fa iza nahaytukum an shay'in fashtanibuhu, manzo Allah ya ce idan na hana ku akan wani abu to ku guji wannan abun wa idza amartukum bi amrin idan na umarce ku da wani abu fa'atu minhu mastata'tum to ku zo da wannan abun daidai gwalgwadan iko daidai gwalgwadan yadda kuke iyawa amma duk abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu to manzo Allah cewa yayi fashtanibu cewa yayi ku guji ma wannan abun ku bar shi amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarni da shi sai manzo Allah yake cewa to ku zo da wannan abun daidai gwalgwadan yadda kuke iyawa saboda mi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya daura ma wace rai sai abinda take iyawa haka Abu Musa da Allah ta kara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa innama mathali ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما ان الله yake cewa misali na a cikin ku misali na a cikin wannan al'ummai kamar misalin wani mutum ne wanda ya tardo wasu mutane sai ya ce musu ya qaum yake cewa ya ku mutane inni ra'aytul jaysha bi ayni ni na ga wata runduna ta yaki ta tinkaro mu domin ta halaka mu na ganta da ido na wa inni ana an-nadhirul uryana fan najau sai ya ce musu naga wata al'umma a bakin gari ga sunan za ta shigowa gari su hallaka ku su amshe dukiyoyinku yake cewa dan haka ni ina yi muku mai wa'azi dan haka fan naja duk wanda yake son tsira yayi maza maza ya tattara nashi ya nashi ya bar wannan gari manzo Allah yake cewa fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa adlaju manzo Allah yake cewa sai wa'ansu daga cikin mutanen shi suka yi mishi da'a suka yarda da abin da ya gaya musu cewa ga rundunan nan za ta halaka su sai suka yi maza maza fa adlaju suka yi sauri fan talaqu ala mahlihim fa najaw suka yi maza maza suka tattara kayan su sai suka bar wannan wurin manzo Allah ya ce fa najaw sai suka tsira wa kadzabat ta'ifatun minhum manzo Allah ya ce wasu kuma da ya ba su labarin cewa ga rundunan nan sai suka karyata shi fa asbahu makanahum sai suka ma gyara zama suka yi zamne suka ce ƙarya ce yake babu wata runduna da za ta zo ta kashe mu sai manzo Allah yake cewa fasabbahahumul jaysu fa ahlakahum wajtahahum manzo Allah yake cewa suna nan sun gyara zama sai ga wannan rundunar da ya gaya musu ta tarda su ta halaka su ta kwace duk wani abu da ke gare su manzo Allah yake cewa fa dhalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi manzo Allah yake cewa to misalin wa'ancan mutanen misalin mutumin da yayi mini da'a yabba abin da nazo da shi to idan mutun ya bi za ya tsira kamar yadda wa'ancan da aka gaya musu ga bala'i suka yi maza maza suka ruga suka bar wannan wurin suka tsira manzo Allah yake cewa wa kadzaba wa mathalu man asani misalin kuma mutumin da ya saba mini wa kadzaba bima ji'tu bihi min al-haqqi ya qaryata abin da nazo da shi na gaskiya manzo Allah yake cewa to kamar misalin wa'ancan mutanen ne da wani mutum ya zo ya ce musu ga bala'i nan ya taho ga yaki nan ya taho wasu suka yi mishi da'a suka ruga suka bar gari sai suka tsira da rayuwarsu suka tsira da dukiyarsu wasu kuma suka karyata suka zamna wannan rundunar ta zo ta kashe su ta amshe dukiyoyinsu to manzo Allah yake cewa misali na kamar misalin wancan mutumin ne da shi da mutanen shi idan mutum ya bi abin da nazo da shi yayi da'a ga abin da nazo da shi to wannan mutumin ya tsira idan mutum kuma ya tsaya yana shoshe-shoshe yana wange-wange to wannan mutumin bala'i zai ya tabda shi tun a duniyar shi kuma zai tardo azaba wadda take mai radadi ce a ranar tashin alkiyama al-irbad bin sariya ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wani wa'azi wanda suka yi ta kuka a wannan wa'azin har ma suna tunanin cewa wannan wa'azin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi ne na ban kwana manzo Allah yake ce musu usikum bi taqwallah manzo Allah yake cewa ina mai yi muku wasiya da cewa ku kiyaye dokokin Allah wasam'i watta'a manzo Allah ce ina yi muku wasiya da ku ji kuma ku yi da'a wa in abdun habashiyun koda an dora muku bawa an ce shine shugabanku fa innahu man ya'ish minkum fa sayarhtilafan kaseera manzo Allah ce duk mutumin da ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa wa iyyakum muhdathatil umur manzo Allah ce na hane ku da abubuwa wa'anda aka kirkiro su fa innaha dalala manzo Allah ke cewa wa'annan abubuwan bata ne faman adraka dhalika minkum, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya tardo wani abu daga cikin ku, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al muhdiyina addu alaiha bin nawajiz, manzo Allah yake cewa abinda nake horan ku da shi shine duk wanda ya rayu a cikin ku za ya ga sabani da yawa. Zaka ji an ce ga wasu sun fito su suna iddiyain su alqur'ani kadai za su aiki da shi, ba za su yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Manzon Allah yake cewa to na hane ku da abubuwa wa'anda aka kirkiro aka ce addini ne, duk abin da aka kirkiro kashin malamai sun yi tsaye akai sun yi ta suna cewa wannan bid'a ne, to manzon Allah ce ka guji wannan abu. Yake cewa fa alaikum bi sunnati, idan abu ya ciccira aka rasa ya za a, to babu wani mutum wanda ake komawa a wajen shi, ba wani shehi da ake komawa a wajen shi, ba wata dariqa da ake komawa a tattare da ita, babu wani malami da ake komawa a wajen shi, babu wani dangi da ake komawa a wurin su, a'a. Nan da Allah yake cewa idan abu ya ciccira fa alaikum bi sunnati, to ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidina, da sunnoni na al-khulafa'ur rashiduna sune wa'anda suka kasance sun yi khalifa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa addu alaiha bin nawajiz, ku rike ta, ku cije ta, ku yi riko da ita kam, saboda shine abinda zai sa bawa ya samu salama, shine abinda zai sa bawa ya samu tsira a rayuwar shi ta duniya, ya samu tsira a rayuwar shi ta lahira. Ibn al-Qayyim alaiha rahmatullah lokacin da yazo bayani menene imani sai yake cewa huwa haqiqatun murakkaba min umur, yake cewa idan kana so ka dora kanka a sikeli ka gane cewa wai kana da imani ko baka da imani, idan kana so ka auna imanin ka ka gane cewa wai akwai sauran ka ko ko dai kai kana da imani, yake cewa to ka binciki kanka a wajen wasu abubuwa guda uku zuwa hudu. Yake cewa abu na farko ma'rifatu ma jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman, yace abu na farko in kana so ka gane kana da imani shine ka san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ilman, abu na ilimi, ba wai abu wanda kaga wani na yi ba, ba wai abu wanda kaga wani shehu na yi ba, ba wai abu ba wanda ka tashi kaga ana yi a gidanku ko ko abu da ka tashi kaga ana yi an goku, a'a, ilman ka san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ilimi, ba wai na shaci fade ba, ba abinda wani ya zamna ya kirkira ya gai ba, a'a, ilman. Wannan yana nuna cewa din mai imani bai kamata a same shi ba bai da alaka da makaranta, kamar yadda Ibn al-Qayyim yake gayi anan, yake cewa ma'rifatu ma jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman, idan kana so ka auna kanka ka gane kana da imani shin ka dan san wani abu a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ilimi, to idan baka san wannan ba, indai kana so alaya ka cikin masu imani to ka tashi ka dai makaranta. Abu nabi yake cewa wattasdiqu bihi aqdan, abu nabi in kana so ka gane kana da imani shine ka gaskanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ni ne na fada ko ko wani ne ya fada, wanda ya fada kana da adawa da shi ko baka da adawa da shi, kowane ne ya fada yace manzon Allah ya ce, in dai ya tabbata manzon Allah ya ce to ka gaskanta. Wannan yana daga cikin abu na biyu da zaka gane cewa kana da imani. Abu na uku yake cewa wal iqraru bihi nutqan, ka fada a bakin ka cewa ka yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Abu na hudu yake cewa wal inqiyadu lahu mahabbatan wa khudu'an, shine a same ka kana mai kaskantar da kai a dukkanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. Wal amalu bihi batinan wa zahiran, idan kana so ka gane kana da imani shine kayi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zahiran wa batinan, kana a bayyana ko kana a boye, saboda wasu zaka samu su ba za su zo a hito a yi hargoguwar bid'a da su ba, idan sun labe za su yi ibada yadda manzon Allah ya koya, amma ba za su koya ma mabiyansu ba, ba za su koya ma mabiyansu ba abinda manzon Allah ya zo da shi, saboda mi? Saboda kar su rasa kujerarsu, saboda kassar sa hidimar da ake musu, saboda kassar sa da'ar da mutanansu suke yi musu. To mutum ba zai cika mai imani ba sai ya hada bi, idan ka hito a mutane kayi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, idan ka boye daga kai sai cikin dakin ka to kayi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wani malamin idan ya fito a mutane zai nuna musu shi ahlus sunna ne, amma idan ya koma a daki kuma zai gasa allo, zai yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka ne, shi huska bi gare shi. Idan ya je can shi yana cikin ahlus sunna, idan ya dawo nan shi yana tare da wa'ancin, a'a to wannan imani bai cika ba kenan. Abu na biyar da zaka gane cewa wai kana da imani ko baka da imani shine yake cewa wadda'awati ilaihi bihasabil imkan, kira zuwa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daidai gwalgwado. Muna wani kuskure sai mu ce a'a wa'azi ko kira ga addinin musulunci sai malamai, koko hidimta ma addini sai masu kuɗi, a'a. Ibnul Qayyim yake cewa in kana so ka gane kana da imani, to ka tambayi kanka wace irin gudunmuwa kake badawa saboda addini ya ci gaba. Ta kuɗi ce, ta ilimi ce, ta shawara ce, ta ɗaukar nauyin ɗalibi ce, duk ma dai komi za ka yi. Kada ka yarda ka zamna haka nan wai kai kawai musulmi ne, ka zo masallaci ayi sallah ka tai gida, idan azumi ya zo ka yi azumi, a'a. Yake cewa to idan dai wannan ne kaɗai kake yi, har yanzu akwai saura, imaninka bai cika ba. Yake cewa wadda'awatu ilaihi hasabal imkan, kira zuwa ga addinin musulunci daidai gwalgwadon abin da kake iyawa. Idan kuɗi kake iya badawa ka bada, idan ilimi kake iya badawa ka bada, idan masallaci kake iya sharewa ka share, idan wani kake iya ɗaukar nauyin shi yayi karatu saboda ya koya ma mutane ka yi, idan littattafai za ka iya saye ka saye, duk abin da dai ka ji kana iyawa. Mutum bai kamata ya zamna haka nan ba, shi bai hidimta ma addini komai. Idan ka ɗauka kuma ba haka ba wa'anda su ba addinin musulunci suke yi ba, idan ka ɗauki masu addinin coci, masu addinin kirista, duk juma'a ko duk kullum akwai abin da za ka kawo, in dala ce ma za ka kawo, in ƙyabbaka ce za ka kawo, ko nawa ne, su ba su yarda ba ka zamna wai ba ka ma addinin ka hidima. Amma mun kuma yanzu mun ɗauka cewa hidimta ma addini sai malam, hidimta ma addini sai shuwagabanni, hidimta ma addini sai masu manya-manyan mazajen kuɗi, a'a. Yake cewa hasbal imkani, daidai gwalgwado. Yake cewa abu na shidda, ya za ka gane cewa, yake cewa idan aka tattara wa'annan abubuwan yaya ne suke cika, yake cewa wa kamaluhu alhubbu fillah, yake cewa cikar wa'annan abubuwan kuma ka gane cewa kana da imani shine alhubbu fillah, ka so mutum dan Allah, ka so shi dan Allah ba wai dan yana da kuɗi ba, ka so shi dan Allah ba wai dan yana da kaki ba saboda gobe ma alfarma, ka so shi dan Allah ba wai dan saboda in an kama ka ba ka kira shi ya waya a sake ka, a alhubbu fillah yana daga cikin abin da zai sa dan adam ya samu matsayin da sallah da azumi ba su sa ka samu wannan abin, shine soyayya dan Allah. Idan mutum manzo Allah ya gaya mana a cikin wani hadisi mai tsawo, yake cewa wa'anda suke yin soyayya dan Allah, idan an tashi ranar tashin alkiyama, Allah zai sa ayi wata hula ta gwal a sanya musu, sannan su inda za su zamnawa kusan Allah za a musu kujeru na gwal su zamna. Wannan mutanen ba annabawa ba ne, kamar yadda manzon Allah ya bada labari. Manzon Allah yake cewa ba shahidai ba ne, ba wajen yaƙi aka kashe su ba, kuma ba mujahidai ba ne. Me yasa suka samu wannan matsayin alhubbu fillah, soyayya dan zatin Allah? Wannan kuma ya yi ƙaramci a cikinmu. Idan ka ga mutum yana raɓaka, to yana tunanin akwai kwanar da za a shaka mai rana. Idan yana tunanin babu wata kwana da za a shaka mai rana, ko dan uwanka ne za ka ga cewa baka da wata kima a tattare da shi. To wannan yake cewa kamalu, cikar imani shine ka so mutum dan Allah. Abu na biyu yake cewa wal bughdhu fillah, shine kiyayya dan Allah. Ka ji cewa kai wani kana tsanar shi saboda yana shan taba, ka ji cewa kai wani kana tsanar shi saboda yana tata, ka ji cewa wani yana kana tsanar shi saboda mazinaci ne, ka ji cewa wani kana tsanar shi saboda yana cin riba, ka ji cewa wani baka kamnar shi ba dan komai ba, bai tare ma komai ba, kawai yana da wata matsala ne da shi da Allah shi. To wannan ma yana daga cikin abun da yake sa cewa mutum ya samu matsayi a wajen Allah madaukakin sarki. Amma idan ka lura, mu ba haka muke rayuwa ba. Mutum zai zamna fada guda da mutanen da suke shan wiwi, mutum ya zamna fada guda yana soyayya da mutanen da suke shan giya, mutum ya zamna da mazinata, mutum ya zamna da ƴan tata, wai ana tunanin a wai wayewa ce su su yi abinsu kai ka yi abinka. To wannan albughdhu fillah, cikar imani shine ka so ko ka kidan Allah. Yake cewa cikar shi kuma wal aqa'ilillahi wal mana'ilillah, ka bada dan Allah. ta duki dukiyarka ka saya mai rago bayan an mishi aihuwa ba wai dan yana kananka ba ko magajinka ko ya zama dolanka ya tashi sabga ka baya shikkabi ko shikkabiyar ba wai dan saboda abokinka ne ba ko saboda wata hulda da kuke da a kawai al'afa'illah ka bada dan Allah wannan yayi karamci a cikin mu ba mu ce maka mu junan mu abin ya zama kara idan dai kaga an dauke mota ta abinci an kai gidanka to kana da shi amma wanda baya da shi babu wanda zai mai wannan alfarmai idan mutum mai kudi ne ya tashi sabga ragona sai ma ya aje bayan sabga sai ya aje an yi ta yankawa ana ci amma wanda yake nema domin ya samu ya rufa ma kansa asiri ba a mishi saboda me yasa al'ata'a lillah badawa dan Allah yayi karamci a cikin mu yake cewa wal man'i lillah da hanawa dan Allah mutum ne kana dan taimaka mishi amma in ka bashi yana labewa sha sigari sai yazo ka ce yazo ya ce ba na 40 ka hana mishi saboda me yasa ka hana mai ne saboda Allah madaukakin sarki yake cewa an yakuna Allah mutum ya kasance Allah wahdahu shine shi kadai ilahu huwa ma'budahu shine yake bauta ma yake cewa tariqu ilayhi tajridu mutaba'ati rasulihi zahiran wa batinan abunda a mahallu shahid anan dukkanin wa'annan abubuwan da muka zana ibn al-qayyim yake cewa to menene zai wani abu ne wanda zai yi gidikin ka domin ka samu wa'annan abubuwan yake cewa mutaba'ati rasulihi zahiran wa batinan shine kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a boye kuma kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane to wannan abubuwan da ya zana maka na cikar imani to ba ka samun su dole sai ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ya samu wannan idan mutun bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to babu shi babu samun wannan da aka ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kowa kaman tabiyayya ga Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lokacin da aka je yakin Uhud sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha wahala wasu ma suka ruga wasu suka a lokacin nan ne aka rotsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne wanda za ya zo ya ratsa a cikin kafirai domin ya yake su sai ga Abubakar ya ce shi zai je ya ratsa a cikin waɗannan mutanen to akan su ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh bayan cewa ga rauni ga jini yana zuba a tsakanin su a jinin su amma manzon Allah ya ce wa zai koma ya shiga tsakan su suka ce su za su koma su je su shiga a yakin tare da su in ma i da kashe su za a yi da kashe su to wannan yana nuna maka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu saboda annabi wani ba zai iya hakura da motan shi ba saboda annabi wani ba zai iya hakura da gidan shi ba saboda annabi wani ba zai iya hakura da matar shi ba saboda annabi wani ba zai iya hakura daidai da dan abun da bai taka kara ya karya ba to wannan akwai karamci na imani a tattare da wannan balle uwa uba mutumin da zai iddia in cewa shi zai yi addini ba tare da ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake tabbatar maka da cewa sahabban ya sun yi kowa kamnar shi shi yasa saka samu darajar da babu wanda ya same ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son Allah madaukakin sarki ya maida mishi alqibla shi ya danki kallon makka a lokacin to a lokacin yana kallon baitul maqdis Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah yace mun ga cewa kana kwadayin a canza ma alqibla Allah yace to za mu canza ma alqibla asadda aka canza mishi alqibla a lokacin wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sallar la'asar ya canza alqibla sai yazo ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kai ni fa naga cewa an canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqibla suna sallar la'asar dukkanin su suna kallon baitul maqdis suka juya suna kallon makka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallo ba wai sai an yi da sallar ba a cikin sallar ne limamin ya juya su imamu suka juya aka koma ana bin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi wannan kuma yana mai tabbatar maka da cewa su wa'annan mutane ne manyan mutane
idan kaga mutun yana yana wulakanta su ko yana zagin su to babu wanda zai wannan sai mutumin da yake shi la'ananne ne idan dai kana neman karshen la'ana to ka zo ka tardo wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su wasu mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya hore musu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai shin an ci shakan nan ko ba a ci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ya kara cewa wai an ci shakan nan ko ba a ci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ya kara cewa wai naman nan na shakka ya kare ne ko ya ne akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum alluhu min humril ahliya manzon Allah ya kira wani yace ka je ka tara mun mutane bayan mutane sun hadu manzon Allah yake ce musu Allah da manzon shi ya hana ku cin raƙacin jakuna na gida a lokacin da suke wannan magana fa jakunan suna cikin wuta sun fara da huwaro manya fara kaiwa amma manzon Allah ya ce musu Allah da manzon Allah ya hana ku akai tsaye aka watsar da wannan nama aka zubar da shi idan ni ne ko kai sai mu ce a to yanzu a canya wanga tunda shi ya rige ya dahu amma a gaba sai a kiyaye amma su akai tsaye suka watsa wannan abin suka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan haƙi ne nabi wanda mutumin da yake so ya tsira ya samu kubuta to dole sai mutum ya kasance yana bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauke da zobe na azurfa manzon Allah zobe na zinari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshe wannan zoben ya jiwa da shi manzon Allah yake cewa na hana ku kawata da abinda yake gol ne ko zinari ne sai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mishi tunda manzon Allah ya hana ka ka sanya ka doka ka je ka saida zaka yi amfani da kudin yake cewa wallahi bazan doki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da shi ba kace amma manzon Allah ya doki abin ya jiwa da shi kuma ni in je in doka in saida in yi amfani da kudin yace ba zai doka ba ya hakura da wannan zoban na zinari amma ka duba ka ga yanzu wane ne zai iya hakura yanzu da zinari wai saboda an ce mishi manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya hana sai kadan daga cikin masu imani to uwa uba ga mutumin da zai ce shi dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai watsa su shi wannan sahabin ba wai hadisi yace ba zai aiki da shi ba abu ne manzon Allah ya jiwa da shi yace ba zai doka ba saboda biyayya ga da'a ga annabi to ina ta ga wanda zai ce shi wai zai watsar da dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan idan kana neman wanda ya halaka idan kana neman wanda ya asarar duniya hasirar duniya wal akhirah dalika huwa al khusranul mubin idan kana neman wanda ya asarar duniya yayi asarar lahira to wannan mutumin in ka zo gare ka tsaya Allah yake cewa zalika huwa al khusranul mubin wannan shine wannan ita ce asara wadda take mabayyaniya yana daga cikin haƙi na uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a kanmu shine yin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin haƙi na uku da manzon Allah yake da shi idan lokacin sallah yayi a fada mini minti biyar yana daga cikin haƙi na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a tattare da mu shine ladabi idan za a ama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ladabi abinda ya shahi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda zaka sa sunan manzon Allah to ka tabbatar ka sa ladabi a ciki ba za ka yarda ba ka kama sunan shugaban kasar ku ka ga abinda ka ga dama mai girma excellency ranka ya dade kana murya kasa ba ma ka iya hada ido hudu da shi saboda ladabi to yana daga cikin haƙi na hudu na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shine kai ladabi akan duk abin da ya shahi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga wasu suna wani abu misali da zaka ga mutane suna mauladi ka san dai mauladi abu ne wanda manzon Allah bai yi ba to kaga wannan abu ne wanda ba a kyauta ma manzon Allah ba to idan zaka yi wa'azi akan wannan kada ka kausa sahalshi ka ce ko annabi ma ko ka ga wani abu wanda zai sa kai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki lokacin da wasu bakauyawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiran shi ta bayan gida suna cewa ya Muhammad suna kiran ya da sunan shi manzon Allah madaukakin sarki ya sabkar da aya yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga sautin ku a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din kada ku daga murya a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana kamar yadda kuke daga ma junan ku murya Allah ya ce anta habata a amalukum in dai kana daga murya a wurin da ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin ka ya kusa ya rushe Allah yake cewa anta habata a amalukum wa antum la tashurun aikin ka zai iya rushewa duk wata sallah da kai ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wasa ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun na hira ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun na wani sha'ani to wannan mutumin kamar yana daga murya ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana haka Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah kada ka shiga gaba wannan territory ce da ba a ketara ta duk wanda ya ketara ta ya halaka la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kowa yace ai duk girman rawanin shi duk furhurar shi in dai manzon Allah bai ce ai ba to tsira shine ka bar mai kayan shi ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan kuma ba haka ba da kai da shi a ranar tashin alkiyama za ku yi da tsine kana tsine mushi yana tsine maka kana cewa ku kuka ce mu yi yana cewa da muka ce ku yi da ƙarfi muka sanya ku Allah madaukakin sarki ya kiyaye yana daga cikin haƙƙi na biyar da mutum yake da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shine al-imanu bir rasul sallallahu alaihi wasallam kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji cewa ka yarda cewa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne saboda akwai wa'anda suna ganin cewa ma annabta ba ta annabi bace suna ganin cewa annabta ta aliyu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murdi ya danniya ya amshe ma aliyu to idan mutum bai yarda da wannan ba kana dauka abun wasa wallahi mutum ya rabu da imani shi wannan bai da imani Allah madaukakin sarki yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay Allah yake cewa rahamata ta yalwaci komi Allah yake cewa fasa aktubuha zan rubuta rahamata a duniya zan rubuta rahamata a lahira lillazina yattaquna ga wanda suke kiyaye dokokin Allah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna da wanda da ayoyinmu suke yin imani suwa sai Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil Allah ya ce zan rubuta rahamata a duniya zan rubuta rahamata a lahira ga mutanen da suke bada zakka ga mutanen da suke yin azumi ga mutanen da suke yin imani da ayo sai Allah ya ce su wane ne wa'annan allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi sune wa'anda suke bin manzon Allah to kai baka yarda ba ma da cewa shi annabi ne ina kai ina imani da kai da imani kun yi nan yayi nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da Abu Huraira ya fitar hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzon Allah ce na rantse da wanda ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a hannun shi manzo Allah yake cewa la yasmaku bi ahadu manzo Allah yake cewa babu wani mutum wanda za ya ji na ya ji cewa labari ma ya iso maka cewa an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min hazil umma na daga cikin wannan al'ummai manzo Allah ce yahudiyun wala nasrani wannan mutumin ba yahude ne ko ba nasari ne summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi manzo Allah yake cewa koda a tele ne kaji an ce an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi imani da shi ba har ka mutu manzo Allah yake cewa illa kana min ashabin na manzo Allah yake cewa wannan mutumin sai ya kasance daga cikin mutane waɗanda suke ɗan wuta ne abu na biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi kamar haƙi a tattare da mu shine tasdiqur rasul shine ka gasganta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abinda manzon Allah ya bada labari hankalinka ya doka ko bai doka ba ka gane ko baka gane ba ka gane dalilin ko baka gane dalilin ba in dai an ce maka ya inganta ya tabbata daga manzon Allah yake to yana daga cikin imani da haƙin manzon Allah ka yarda da wannan abu Allah madaukakin sarki yake cewa faman azlam babu wanda yafi zalunci mimman kadzaba ala Allah ga mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah wa kadzaba bisidqi id ja'ahu ya ƙaryata gaskiya lokacin da zazzo masa alamai suka ce asidqa ana nihin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce to babu mutumin da yafi zalunci kamar mutumin da za a ce mishi ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi kuma bai yarda ma da annabin ba Allah ke cewa wallazi jaa bisidqi wanda ya zo da gaskiya wasaddaqa bihi ya gazganta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ke cewa ulaika humul muttaquna wa annan sune masu takawa sune masu tsoron Allah idan dai za a ce ma manzon Allah ya ce ka ki gazgantawa to babu kai babu takawa a ce ma manzon Allah ya hana kaza ka ce a'a ku ba za ku bari ba to wannan babu kai babu takawa babu kai babu imani manzon Allah yake gaya mana a cikin hadisin Abdullahi dan Umar manzon Allah yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah manzon Allah yake cewa an umarce ni in yaki mutane har sun shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yake cewa anna muhammadar rasulullah manzon Allah yake cewa har sai sun gaskantar da cewa manzon Allah dan aikin Allah ne wa yuqimus sala su tsaye da sallah wa yu'tu az-zaka su tsaye da zakka fa idza fa'alu dhalika manzon Allah ce idan mun yi wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sun kare kujinanan su da dukiyoyin su illa bi haqqil islam sai abinda musulunci yace a amsa shine na zakka wa hisabuhum ala Allah manzo Allah yace hisabun su kuma yana a Allah madaukakin sarki to wannan yana nuna ma cewa babu yadda za a yi mutun ya kasance yana da imani bai yarda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba koda kuna da sabanin aqida da kai da mutun a ce kai ahlus sunna ne shi yana bin wata dariqa wadda ba ahlus sunna ba to kada ya gaya ma wani hadisi kiyayyaka da shi ta sa ka ce baka yarda da wannan hadisin ba to ka shiga cikin wa'anda jinanan su da kudaden su bisu kubuta ba saboda sun karyata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Al-Qadi Iyad a cikin littafin shi Ash-Shifa yake cewa al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa tasdiqu nubuwwatihi shine ka gazganta cewa shi annabi ne wa risalati llahi lahu kuma ka gazganta cewa Allah ya bado sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin imani da Allah wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa bihi wa ma qalahu shine ka gazganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin abin da yazo da shi daga dukkanin abin da manzon Allah ya fada wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidhalika yake cewa abinda zai sa yayi daidai da gazganta zuciya da wannan yake cewa shahadatul lisan shine bakinka ya shaida bi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da cewa lalle shi manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka al-imam ibnu taymiya a cikin littafin shi as-safadiyya yake cewa nahnu na'lamu yaqinan yake cewa mu mun sani na gaske bil ittirari cewa mun sani so na dole min dinin islam cewa yana daga cikin addinin musulunci anna muhammadan rasulullah cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne awjaba Allah ta'ala alaina ta'atuhu Allah ya wajabta mana yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fima amara a cikin abinda manzon Allah ya umarni da shi wa tasdiquhu fima akhbara da gazganta shi a cikin abinda ya bada labari wa lam yu'maru bi ta'ati ghairihi amma Allah bai ba umarni da kabu wani ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko babanka ne sai ka ce baba kai hakuri amma wannan ya saba makarantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta mamman shi tace aje a gaya mishi idan dai bai dawo ba ya bar manzon Allah ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ruwa ba, ba za ta yi wanka ba, ba za ta yi duk wani abu ba da dan adam yake yi. Yace aje a ce ma mamman ta yi hakuri, amma babu zancen dawowa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Haka zaka samu cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa an yi Isra'i da Mi'raji da shi, manzon Allah yake cewa ai an yi Isra'i da Mi'raji da shi a cikin dare, kuma an dawo da shi kamun asuba. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi imani, amma da manzon Allah ya bada wannan labarin sai suka dawo suka ma fasayin imanin, suka ce amma yana musu wayo, yaushe mutum zai ce an yi Isra'i da shi, ya je sama, an je Baitul Maqdis, an je sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, har ta bakwai, kuma an dawo da shi dukkanin kamun asuba ta waye. Wasu ma suka fasa yin imani, amma wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Bakar ya ce na yarda, ai dai manzon Allah ya bada labari ko? Aka ce mishi eh, manzon Allah ya bada labari. Ya ce to na yarda an yi Isra'i da shi kuma an yi Mi'raj da shi. Daga nan ne aka sanya ma Abu Bakar As-Siddiq, aka sanya mishi mai gasganta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To haka ake so a gare ni, haka ake so a gare ka, ka gasganta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Abin nan hankalinka ya doka ko hankalinka bai doka ba, abin nan ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba, abin nan ya saba ma gadan gidanku ko bai saba ma gadan gidanku ba, to mutum ya yi ƙoƙari ya bar wannan, shi ne hanya ta tsira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsabar gasgantawa da sahabban shi suke mishi. Akwai wani sahabban shi da ake ce mishi Umarata bin Khuzaima, wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tardo annabi yana rikici da shi da wani bayahude, wani bayahude suka yi ciniki da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba manzon Allah bashi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya shi bashin shi. Wannan mutumin sai da aka zo tsakiyar mutane, tsakiyar kasuwa, sai yake ce manzon Allah ka bani kudina. Manzon Allah yake cewa ai na biya ka kudinka. Yace wallahi baka bani kudina, baka biya ni saboda babu shaidu. Sai wannan bayahude yake cewa wane ne zai yi maka shaida cewa ka biya ni? Sai ga wannan sahabin da ake ce ma Umarata bin Khuzaima yake cewa ni ina shaidawa cewa tabbas manzon Allah ya biya ka kudinka. Sai manzon Allah ya tambaye shi, to kai da ba a yi gabanka ba, ta kaka ka gasganta ni? Yace manzon Allah ni fa na gasganta ka a cikin abin da yake wannan, ka ce mini amma wahayi na yarda na bi, ka ce mini an sabkar ma da aya na yarda na bi. Yace kuma yanzu ka ce mini an sabkar ma da aya in bar gumaka na bar su. Yace kuma yanzu saboda shari'ar kudi in ce ban yarda da kai ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran nan yace to idan ana neman shaidu na mutum bi, idan aka samu Ibnu Khuzaima to shi shaidun shi matsayin shaidun mutum bi ne, idan ana neman shaidun mutum ko aka samu na Ibnu Khuzaima to matsayin shaidu bi yake. To haka ake so ga bawa ya kasance yana gasganta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wani za a cewa ga wani hadisi ya ce misali an samu kwarkwata ko wani abu a cikin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce bai yarda ba saboda shi abin ya saba ma al'adar garinsu. Addini ba al'ada bane, abinda aka ce ma manzon Allah ya faɗe shi ko an hakaito daga manzon Allah, in dai ya tabbata to kawai ka bi, shine imani. Amma wani kewaye kewaye da zaka yi kana wata falsafa ko abin ya saba ma al'adar garinku ko a ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da kuyan gashi kuma tare da wata, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana abun da ya ga dama da matar shi kuma ga kuyan gatta na kusa, ka ce baka yarda ba saboda kai abun ya saba ma al'adar garinku. Addini ba al'ada bane, ka yarda shine imani. Abinda zamu rufewa da shi shine mu sani cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsira. Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna, Allah yake cewa na rantse da ubangijinka la yu'minuna, ba su taba zama masu imani, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun saka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne mai hukunci a cikin abin da ya ciccira a tsakaninsu. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan ba za su samu wani kunci ba ko damuwa cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar. Wa yusallimu taslima, kuma su miƙa wuya. to mutun ne ana ta rigima da shi shi biyar ramadan da san manzon Allah to ina zancan shiriwa yake wannan wannan mutumin da shi da shari'a sun sha kwana to abinda muke roko Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu kamnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu a cikin wa'anda Allah za ya tadawa ga su ga Abubakar ga Umar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.